Tugga sanarwa ya bayyana cewa shugaba Biden ya nuna aniyar mara wa Najeriya baya ta samu kujerar mai muhimmanci yayin zantawa ta wayar tarho da shugaba Bola Tinubu. Dan karfafa hakan ma Tugga ya kara da cewa shugaba Biden ya ce Afirka ta cancanci samun kujerun dindindin guda biyu a committee tsaron.
The Security Council should be expanded in the permanent and non-permanent member categories to reflect the diversity and plurality of the world.
Yanzu a tuna taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya na 79, mataimakin shugaban Najeriya Kashin Shettima ya buƙaci faɗaɗa kwamitin sulhun don sama wa Afirka gurbin dindindin. Sannan tsohon jakadan Najeriya a Trinidad da Tobago Hassan Jika Ardo ya ce Najeriya za ta yi tasiri ga wakiltar ƙasashen Afirka matuƙar ta samu wannan damar.
Saboda ai shi mataimakin shugaban ƙasa idan ka dubi bayanan da yi a wannan lokacin yana tabbatarwa duniya cewa a dubi irin abubuwan da Najeriya taka a kasashen duniya ba ma Afirka kadai ba. Ka duba abin da ya faru a Congo, abin da ya faru a Liberia, abin da ya faru a Sierra Leone, abin da ya faru a kasashe daban-daban a yankin Afirka. Sannan kuma har ita Europe akwai inda Najeriya take tura sojoji saboda su taimakawa sojojin duniya wanda ake kokari a tabbatar da zaman lafiya. Saboda haka abin da shi mataimakin shugaban kasa ya faɗa wannan shine muradin Najeriya da kuma abin da Amerika ma ta yi a baya har ta kasance inda take dinnan da sauran kasashen da suke badane su dinki duniya dinnan kuma da dinnan dinnan abin da suka dinga yi kenan. Saboda haka wannan yana da kyau gaskiyar magana Najeriya ta tantance cewa an ba ta kujera na dindindin a badane su dinki duniya saboda zai taimaka wa ita majalisar karan kanta kuma zai taimaka wa duniya kuma musamman ma nahiyar Afirka zai taimaka mana.
Najeriya dai na bugun girji da irin daukin dawo da zaman lafiya da ta bayar a wasu kasashe ciki da Liberia, Sierra Leone da Sudan baya ga rawa yakin duniya da ke nuna ta cancanci wannan kujera. Tsohon shugaban mulkin soja na Najeriya Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya manna wa Najeriya lamban nasara don yanda ta iya shawo kan yakin basasa a takadirin lokaci da ya zama manuniya cewa kasar na da tasiri a duniya.
An yi gwamnatoci da yawa kuma kowane gwamnati da ta zo tana kokarin ta tabbatar da lafiyar kasan da jama'an kasan kuma kowa yayi abinda za ka lura shine duk kasan da take tasowa tana da waɗannan kalubale tare da ita ba Najeriya kadai ba duk kasan duniya akwai waɗanda suka yi shekara 50 suna yakin basasa akwai waɗanda suke har yanzu ana yi shekara 70-50 mu shekara 3 muka yi kuma Allah ya gani cewa an kalubi Najeriya yanzu alhamdulillah an yi kokari an ci gaba.
Shin wannan buri na Najeriya zai cika a gargashin mulkin Biden ko sai gwamnati mai shigowa? Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.